yau da shirin ka hali mai kishiri.
Don't make it jump, but I'm a cyber lassie. I said.